This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan al'ummar musulmi kuma ana kan shirye-shiryen bukukuwan garmar sallah lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 10 ga watan Afrilu, wadda kamar yadda aka ji take ranar karamar sallah. Kamar yadda aka saba, bayan labaran duniya za mu kawo muku gaishe-gaishen sallah, amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Amurka na nuna matsin lamba ga Hamas kan ta amince da wata yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ta tsawon makonni 6 a Gaza, wacce ta nemi Hamas din ta saki wasu daga cikin mutane 100 da take rike da su. A gefe guda kuma ita ma Isra'ila ta saki ɗaruruwan Falastinawa da ke gidajen yarinta. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa wa manema labarai a Washington cewa wannan tayi na hakika ne wanda aka gabatarwa kungiyar ta Hamas a ƙarshen makon da ya gabata. Abin alkahira na ƙasar Masar da ake zaman sulhu. A cewar Blinken, yanzu ya rage ga Hamas ta san matakin da za ta ɗauka kan wannan yarjejeniya, yana mai cewa duniya ta zira ido ta ga abin da za ta yi. Zuwa tsakiyar watan Fabrairu, Hamas ta saki mutum 112 mafi akasarinsu a lokacin da aka tsagaita wuta tsawon mako guda a watan Nuwamba, yayin da ake tunanin mutum 36 sun mutu ko kuma sun rasa rayukansu sanadiyar faɗan da aka kwashe watanni 6 ana yi a Gazar. Dakarun Amurka sun ce sun aikawa da Ukraine wasu ƙananan makamai da harsashe da suka kwace a hannun sojojin Iran, yayin da suke kokarin aikawa 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran a Yemen. Kunshin makaman sun hada da AK-47 guda 5,000 da nakiyoyi da machine gun da kuma harsashe da yawansu ya kai 500,000, duk daga cikin waɗanda Amurka ta kwace a wasu jiragen dakon kaya guda 4 a watan Mayun shekarar 2021 da watan Fabrairun bara a cewar sojojin ƙasar. Tallafin makaman da Amurka ta mika wa Ukraine na zuwa ne yayin da Ukraine din take kira ga majalisar dokokin Amurka kan ta amince da ƙarin tallafin makaman da ta nema.
The supplemental budget request President Biden has made to Congress is urgent and it's imperative.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken kenan yake cewa muna fatan majalisar za ta duba ƙarin kasafin kuɗin wannan shekara da shugaba Biden ya mika mata, wanda na buƙata ce ta gaggawa kuma muhimmiya tunda yanzu majalisar ta dawo zama. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce idan har Amurka ba ta kaiwa ƙasarsa ɗauki ba, to babu shakka Rasha za ta yi galaba a kanta a yakin da ta kwashe shekaru 2 tana yi da ita. Gwamnan jihar Maryland a nan Amurka, West Moore, na shirin yin wani zama da mambobin majalisar dokokin ƙasar don tattauna yadda za a sake gina gadar Francis Scott Key Bridge da ta ruguje a watan da ya gabata. Yayin wata hira da ya yi da kamfanin jilancin labarai na AP, Moore ya ce zai zauna da mambobin majalisar don ya fahimtar da su cewa batun sake gina gadar bai shafi wata jam'iyya ba, ko kuma kada a saka siyasa a ciki. Yana mai nuni da cewa batu ne da ya shafi kishin ƙasa. A ranar 26 ga watan Maris, gadar ta Francis Scott Key Bridge da ke birnin Baltimore ta ruguje bayan da wani jirgin dakon kaya mai suna Dali ya yi karo da ita.
About 2 weeks ago, a part of our soul fell into the Patapsco River, a part of our landscape.
Gwamnan mu kenan yake cewa kusan makonni 2 da suka gabata, wani bari na jikinmu da wani muhimmin wuri da ya sa birnin Baltimore ya kuce ya faɗi. Hukumomin jihar sun ce wasu ma'aikata da ke gyaran hanya a kan gadar sun rasa rayukansu bayan da suka fada cikin ruwa a ƙoƙarin da suka yi na tsira da rayukansu. A cewar gwamna mu, gwamnatinsa ta mai da hankali yanzu wajen ganin yadda za a tallafa wa iyalan ma'aikatan da iftila'in ya ritsa da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla kamfanonin jiragen sama 2 ne suka soke jigilansu zuwa Mogadishu, babban birnin Somalia, bayan da Amurka ta gargaɗi hukumomin ƙasar kan yiwuwar a kaiwa birnin hare-hare. Jiragen kamfanin Turkish da na Ethiopia na daga cikin manyan kamfanonin da kan yi jigilar fasinja a filin tashin jirage na Aden da ke birnin na Mogadishu, waɗanda suka soke zirga-zirgarsu. hukumomin kasar Somalia sun ce sun yi imanin suke tafe-tafen da kamfanonin suka yi na da nasaba da gargadin yiwuwar kai hare-hare da Amurka ta yi. Wasu ma'aikatan jiragen Turkey da na Ethiopia biyu da suka nemi a sakai sunayensu sun tabbatar da suke jigilar da jiragensu za su yi. A gefe guda kuma wani jirgin ruwa dauke da bakin haure daga kasar ta Ethiopia ya nitse a yankin tekun Djibouti. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutum 38 a cewar hukumar da ke sa ido kan masu yin kaura ta Majalisar Dinkin Duniya wato IOM, wacce ta ce ta yi nasarar ceto mutum 22. Jirgin na kan hanyar sa ne ta zuwa Yemen daga Djibouti, hanyar da bakin haure suke yawan bi don kaiwa ga kasashen yankin Gulf. Kamar da rahotanni suka nuna, wannan hanya na cike da haɗura da suka shafi yin karo da masu fatauci ko garkuwa da mutane, ko kuma mutum ya faɗa hannun masu tilastawa bakin haure shiga ƙungiyoyin da ke yaƙe-yaƙe.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu za ku ɗaga gefe guda. Baba Yakubu Makeri ya gabatar mana da gaishe-gaishen sallah.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid.
Gaisuwar sallah daga fadin duniya.
Ya jama'a al'umma, barkanmu da yin sallar Eid. Ya jama'a al'umma, barkanmu da yin sallar Eid.
Assalamu alaikum masu sauraro, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Tare da yi muku barka da sallah da fatan an sha ruwa lafiya. Allah karbi ibadunmu, amin summa amin, kuma Allah shi maimaita mana. A yau safiyar sallah muna ɗauke da shiri na musamman na gaishe-gaishen sallah daga baki ƴan uwa da abokan arziki mazauna ƙasashen duniya. Madalla, bari mu fara yaje zango a nan Amurka.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko zan isar da gaisuwa ta ga Hajjia Mama a Kano, ga yata Hajjia Kubra da surukata Baba Hafsa a gidan Alhaji Akawu marigayi Allah jikan shi da rahama, da kanina Abdullahi da Ibrahim da Abubakar da ɗana Kamalu da ɗana Izil Arab da ƙanwata Kulwa da Hajjia Talatu da Iyami da Jariya da ɗana Turidu da Alhaji Ala Akawu da Alhaji Umaru Akawu da Anti Binta da Hawa Ali da Alhaji Nasiru Akawu da Dr. Hamza Akawu da Sirikina Alhaji Babu Mai Kudi da ‘yan majalisansu da Alhaji Sha'aibu Garba Jibiya a Kaduna da Sheikh Umar bin Abdullah Hausawi Imam Ashar Mansur a Makkatul Mukarrama da Sheikh Aliyu Rashid Makarfi da Sheikh Jibril Arabi a Madinatul Munawwara da Dr. Professor Khalid Aliyu da Sheikh Abdul Razak Yahya Haifan da Sheikh Dr. Abubakar Gadankaya da Sheikh Al-Qasim Umar Shaibu a Kano da Imam Dr. Bashir Aliyu da Mai Martaba Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar na uku da Alhaji Aminu Alasan da matarsa Ruqayya da Alhaji Aminu Nasidi. Ni ne naku Alhaji Babalo daga nan Newark, New Jersey, nake isar muku da gaisuwar barka da sallah. Allah ya maimaita mana, Allah kuma ya kawo zaman lafiya a fadin duniya gaba daya da kasar mu Najeriya. Ma assalamu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Alhaji Miftahu Abdullahi mai littafi daga nan London. Ina miƙa gaisuwar barka da sallah na zuwa ga musulmi na duniya baki daya. Da fatan an sha ruwa lafiya, Allah maimaita mana, Allah jikan magabatanmu. Na farko ina gaida babban yayana Alhaji Usman mai littafi daga Kumasi. Ina gaida Alhaji Baba Anyas mai littafi daga Kumasi. Ina gaida Alhaji Mahmud Abdullahi mai littafi. Ina gaida Haji Asaratu Abdullahi mai littafi dukkan su daga Kumasi. Kuma ina gaida Haji Asadi Abdullahi mai littafi. Ina muku barka da sallah Allah mai maita mana. Daga Accra kuma ina gaida Alhaji Dauda Abdullahi mai littafi wadata. Ina muka barka da sallah Allah mai maita mana. Allah jikan magabatanmu. Ina gaida kuma sarkin unguwa Alhaji Ibrahim kai ma Allah maka barka da sallah. Daga Najeriya kuma ina gaida abokina Alhaji Muntari Sanusi Antata da Kano. Ina maka barka da sallah. A Kaduna ina gaida Haji Amuda da mai gidanki Dr. Murtala duka ina muku barka da sallah. Daga Abuja ina gaida abokina Alhaji Baban Gida. Ina maka barka da sallah. Da Alhaji Mansur duka da fatan kun an sha ruwa lafiya Allah mai maita mana. Daga nan London kuma ina gaida shugabanninmu Alhaji Sarkin mu Sarkin Zango ina maka barka da sallah da fadawanka duka baki daya. Ina gaida wazirinka Alhaji Mas'udu. Ina gaida Sarkin fada Alhaji Baban Yara Amirin mu na masallaci Seven Sisters. Ina kuma gaida babban yayana Alhaji Dulwanu Alhassan Barau. Ina gaida Alhaji Husaini Gali da kuma jama'a duka baki daya. Ina kuma gaida yayana Alhaji Rabiu Sarkin Dawagi nan kuma nan London. Ina gaida dan uwana Alhaji Hadi Abdullahi mai littafi Alhaji Kasim Abdullahi mai littafi duka ina muku barka da sallah Allah mai maita mana. Allah ya samu ka wajen madana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sallah. Sunana Labu Ahmadu Abdul Bukka daga Amerika a jahan New York. Ina madiyana kannena jikokina yannena barka da sallah Union de la Famille. Ina ma Baba Hashimu Baba Bebe Baba Hassan Baba Dantsohi Baba Ali barka da sallah a birnin Gwanni. Ina mai yannena Alhaji Tumulu Usman Maidanga Sani Shaduka barka da sallah a birnin Gwanni. Ina ma raunata Maryama Adama Garam Hajara a Engel Hajja Maimuna a Arlit barka da sallah. Ina mai yata Hajja Elbaka Amaradi barka da sallah. Ina mai Hajja Asma'u yata barka da sallah anyamai da kanina Alzuma barka da sallah anyamai. Ina mai abokina Alhaji Elias barka da sallah a New York. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kashi kashi barka da sallah.
Allah ne baba mu more mu tata kamar hasada yaro ka bita ta.
shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Bayan mun shakata, bari mu ci gaba da kawo muku sakonnin.
Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan lokaci. Sunana Alhaji Garba Suleiman Krako Madakin Samunaka. Ina mika gaisuwa na wannan sallah ga mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar. Ina mika gaisuwan sallah na ga Professor Ango Abdullahi, Dr. Dalatu Sarki Tafida, da Alhaji Jafaru Makalfi, da fatan sun yi sallah lafiya. Mai martaba sarkin Zazzau da mai martaba sarkin Old Muri, Alhaji Abdullahi Baba Ciroma, da sarkin Dawakin Muri, da hakimin Didango, da hakimin Old Muri, da fatan duk sun yi sallah lafiya. Da mai martaba Madakin Zazzau Manar Jafaru, ina miƙa gaisuwan sallah na ga walin Kano Bashir Mahewali. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin Lere, da mai martaba sarkin Samunaka, da mai martaba Salanken Zazzau Dr. Abdulkadir Bello Salanke. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin Kauru ya Usman, Alhaji ya Usman, da fatan duk sun yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin Kefin ya Musa, da cokalin Kefi, da Baba Audu tsohuwar kasuwa Kefi, da fatan duk sun yi sallah lafiya. Ina gaida limamin Bauchi Alhaji Bala, limamin Samunaka Alhaji Nayako. Ina miƙa gaisuwan sallah ga limamin Lere. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga General Abdurrahman Bello Dambazo Baradan Kano, da General Muhammad Barau retired, Brigadier General Aliyu Ahmed retired, Brigadier General Dutsamma Air Vice Marshal Haruna Muhammad Bidda retired. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga Garba Musa Turawa, da Zab Aliyu Abdullahi Makarfi Muhammad Sani Dan Haja ya haya dogara NNPC Gombe. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga Umaru da Hajiya Wani Ibrahim Suleiman Kayinji Road a Kaduna, Hajiya Rakiya Muhammadu Sani a Gyaɗi Kano, da Hajiya Kande Saja Jumare Tudun Wadan Zaria, da duk mutanen gidan Alhaji Ahmadu Gelleso a Zaria, da Salisu Ahmed tsohon chairman Zaria local government a Tudun Wada Zaria. A Kano kuma ina miƙa gaisuwan sallah na a Jijinyo da Alhaji Ibrahim Usman Wudul, da kuma iyalinsa, da fatan duk sun yi sallah lafiya. Alhaji Ahmadu Wudul a Tarauni shi ma ina miƙa gaisuwan sallah, da fatan sun yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwan sallah ga Lubu Aliyu mai ɗaki na, da Umma Hajiyayye a miyata Allah, da duk jama'ar da ke miyata Allah, da fatan duk sun yi sallah lafiya. Lawal Aliyu Hunkuyi Tabaku Zaria, ina fatan ya yi sallah lafiya. Da Haɗawu yaro mai gyaran agogo a Samunaka, da Alhaji Musa mai kantin sauki Samunaka, ɗan yaro na Muntutsamiya sai a Kunu duk a Samunaka, da ɗan baba mai shayi Junaidu Murnai Galadanci a Katsina, da Alhaji Ahmed Mashi a Katsina, Aliyu Saulawa, Aliyu Sanu Sound Saulawa, ina fatan duk sun yi sallah lafiya. Sabi Yusufu Daura, da Awulu Muktar Zangon Daura, da Mustapha Mamman Zangon Daura, duk ina fatan sun yi sallah lafiya. Da garkuwan Kankiya, da baba Ami a Samunaka, ina fatan duk sun yi sallah lafiya. Allah ya nuna mana na batun badada lafiya. Masu sauraron mu, ku huta lafiya daga Alhaji Garba Suleiman Krako Madakin Samunaka.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sashen Hausa na muryar Amerika, mai magana Alhaji Lukman Abbas Luke Spring daga birnin New York. To, da farko ina gaida Alhaji Babakar ne Abbas, ina gaida Malilawan Abbas, Alhaji Umar Abbas, da Alhaji Rufai Abbas Sallaman Gwanjawan Kumashi, da Alhaji Sa'idu Chaman, Alhaji Isa Abbas, da Alhaji Razak Abbas daga birnin Gusau Nigeria, da Alhaji Ali Abbas Alhaji Isa Abbas da matan shi Ajiya Amina. Ina muku barka da sallah. Ina gaida Alhaji Sani Subo Sulga, Alhaji Aminu Subo Sulga da Alhaji Babangada Subo Sulga. Ina muku barka da sallah. Ina gaida Ajiya Fati Abbas, Ajiya Barkisu Abbas, Ajiya Belawo Abbas da Ajiya Asi Abbas da Ajiya Furera Abbas. Ina gaida Ajiya Nasira Abbas da Ajiya Sadiya Abbas. To Alaisha bi kuma ina ma gaisuwan barka da sallah. Muna yi wa kanmu kuma taziya na rashin da muka yi na Ajiya Sa'a. Ina gaida Alhaji Aminu Sabon Gida, Alhaji Mustafa. Ina gaida Alhaji Sule Lancaster da Alhaji Audu Malikiya da Alhaji Abibu Farakan. Mai magana Alhaji Lukman Abbas Luxbring daga birnin New York. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum ƴan uwa da abokan arziki. Sunana Dr. Sadiya Tijani daga Jos, mazauniyan Seattle a nan America. Ina miƙa saƙon gaisuwa na ga iyayena Hajiya Inna, Alhaji Tijani, Alhaji Murabus, Mama Ladi. Gaisuwa zuwa ga Baba Habibu, Anti Talatu, Anti Kubura, Anti Rakiya. Gaisuwa zuwa ga kakanni na Hajiya Amina da Hajiya Gwamma a nan Sabo Ibadan. Ina miƙa saƙon gaisuwa na ga ƴan uwanmu da suke Ghana, Umma Aburwa, Sister Maryam da Anti Hamdala. Gaisuwa zuwa ga iyayena da suke gidan Salihu na Kande, kakata Mama Kubura, Hajiya Safiya, Mama Nainai, Uncle Balalle, Uncle Mamuwa, Uncle Malam. Ina muku barka da sallah. Gaisuwa zuwa ga yayuna Aminu da Naziru da Jamilu. Allah ya kama Najeriya kwanciyan hankali, ya kama ta saukin tsadar rayuwar nan da ake ciki. Allah ya taimaki ƴan uwanmu da suke Falastin, ya yaye musu masifar da suke ciki. Allah ya taimaka ma musulmai a bakin duniya ga baki daya. Ina muku barka da sallah. Assalamu alaikum.
Wannan shiri ne na gaishe-gaishen sallah daga fadin duniya, kuma da fatan kuna jin dadin wannan shiri.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Hajiya Sa'adatu, mai horon ƴan aljanna, ma'aikatan Voice of America da masu sauraron Voice of America. Ina muku barka da sallah. Allah ya maimaita mana, Allah ya je kan magabatanmu baki daya. Ma'aikata na Zuriya FM baki daya, ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku. Babana Malam Ismail, Imamin Ali Sunna na Ashanti Region, ina maka barka da sallah da kai da iyalan gidanka da almajiranka duka. Malam Lukman, Zuriya FM da kai da iyalan gidanka da malaman nan baki daya, ina muku barka da sallah. Malam Isa, Zuriya FM da kai da iyalan gidanka da malaman nan duka, ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku. Malam Abubakar Adam, ina maka barka da sallah da kai da iyalan gidanka baki daya. Malam Bun Usman, Najeriya, ga gaisuwan barka da sallah da kai da iyalan gidanka baki daya. Sayyida Zina, ina miki barka da sallah da ke da ma'aikatan nan duk baki daya na Zuriya FM. Yahaya, da kai da matanka Mama da amaryanka Mana Hadiza da yaran nan duka, ina muku barka da sallah. Abubakar, da kai da Nana Aisha, kamar yankan namu ku barka da sallah. Faisal Sharif ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku. Yan uwaye na ni gidan baban mai aguko dukkan namu ku barka da sallah. Yan uwaye na ni gidan Mala Abdulsamed. Yan uwaye na ni gidan Dagombawa. Yan uwaye na ni gidan Malam Hussein. Yan uwaye na na yati yati gidan limamin bari bari. Na muku ku duka barka da sallah. Musulman duniya duka ga gaisuwa na barka da sallah zuwa gare ku baki daya. Allah maimaita mana, Allah jikan magabatan mu ya nuna mana shekaru masu dama haka. Ni ne Hajiya Sa'adatu mai huran yan aljanna. Allah numana mana badin badada.
Assalamu alaikum. Nini naku Alhaji Lawan Alhadda daga nan Amerika. Ina muku gaisuwa na barka da sallah. Asata ina gaida baba na sarkin wangarawan kuma shi Alhaji Ahmed Ibrahim. Ina gaida mai daki na Haji Amijar Alhassan. Dan Danko ina gaida Murjanatu Alhassan dan Danko. Ina gaida Huzaima Alhassan dan Danko. Ina gaida Maliya Alhassan dan Danko. Ina gaida Kandi Alhassan dan Danko. Ina gaida Shuwaiba Alhassan dan Danko. Ina gaida Alhassan Alhassan dan Danko. Ina gaida Badan Fari dan Danko. Ina gaida Alhaji Ganda. Ina gaida Alhaji Lukman. Ina gaida Alhaji Afujo Kabirin Kasula Amoba. Ina gaida Bala Chaman da matan shi Haji Adida da Asamau. Ina gaida Hajiya Ayin Lafiya Sabon Zango. Ina gaida Hajiya Umma Abbas. Ina gaida Fatima Abbas. Ina gaida Nafisa Abbas. Ina gaida Ramatu Abbas Lucas Asaban Zango in the 39. Ina gaida Habibu Jones da matan shi Hajiya Husi Asaban Zango. Ina gaida Alhaji Dantani da matan shi Hajiya Mama Asaban Zango in the 4. Ina gaida Sarkin Fahu Muntari da matan shi Rabin Bakari. Ina gaida Alhaji Bawa Senior da shi da Alhaji Akilu 50 da Alhaji Anas Asana. Ina gaida kanwana Rukayya Usman Adama. Dukkan ku ina muku fatan an yi sallah lafiya. Allah maimaita, Allah cikan magabata, Allah sa mu yi sallah lafiya. Allah kai mu samun shekara. Allah kai mu baɗin baɗin badada. A yi sallah lafiya.
A jama'a assalamu alaikum. Mai magana Haji Kadir Ciroma daga nan kasan Amurka. Ina son yi amfani da wannan dama na zuwa karshen wannan Ramadan da isar da sakon gaisuwa na ga masoya da makiya da musulmai na fadin duniya gaba daya. Ina gaida sarkin musulmi na North America Alhaji Yahuda. Ina gaida sarkin Hausawa. Sannan ina gaida Alhaji Sidi Abdul Kadir Ibrahim dan Soko. Ina mishi fatan alheri. Ina gaida sauran yan uwa duka da ke cikin duniya. Ina gaida yata Faiza, Faiza Abdul Kadir, da fatan tana lafiya. Ina gaida yan uwaye na da abokan arziki, musamman akwai amini na Mr. Karimu Alhaji Baba Nayi. Sannan akwai Alhaji Bashiru Jordan da Chaman Kwashi. Dukan na musu gaisuwa da fata alheri. Ina gaida duk musulmai na fadin duk duniya. Dukan na musu barka da sallah. Barkamu da isa. Allah maimaita muna. Allah kai mu sabon shekara. Allah biya mu kowa bukatun shi na alheri insha Allah. Ni ne kamar da nayi magana Haji Kadir Ciroma daga nan kasa Amerika. Da fatan a wuni lafiya da kuma magajiya Hajiya Bunkasa da Hajiya Sadiya Kure, wato Hajiya Sadiya Hafiz daga Staten Island. Ita ma ina gaida ita insha Allah. Salam alaikum.
Sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Kafin mu yi sallama da ku, ga sakon ta'aziyya ga al'ummar Masihiyawa, musamman ma iyalan marigayi Rabaran Mamman Barkeji na majami'ar Ekwa dake Sokoto, wanda ya rasu ranar Litini, wanda za kuma a yi jana'izarsa ranar Asabar 13 ga wata a Sokoto. Allah ya rahamshe shi ya kuma ba da dangana. Amin. Yanzu a madadin Mahmud Lalu, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi, sai kuma injiniya mu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a ci gaba da bukukuwan karamar sallah lafiya. Wassalam.